Osukara, Subuga, Suraya,
William Baba,
Osukara, Subuga, Suraya,
on top.
The home was a mojagida, Yarin Yakada Kichemini Kinki. Kadaki Sani Chicken Zulimi, Domia Dana Kiko Nanki. Every day at a tango, Domiki at a tango, Devani Tagari, Mihankali, Kamilache, Kamilache. Kuluna kira kikina dauka, Komu yifada unde meko, Ko anche na balki bazai iya ba, bazai iya ba, bazai iya ba. Kuluna kira kikina dauka, Komu yifada unde meko, Ko anche na balki bazai iya ba, bazai iya ba, bazai iya ba.
Not East Records.